zamu dora kan darasin da muke na littafin Hisnul Muslim wanda yau zamu tashi ne akan at-tashahhud. At-tashahhud ana nufin wato tahiyya kenan, ana nufin tahiyya. Mallam yace addu'a ta 52 yanda tahiyya take, at-tahiyyatu lillah, ba kamar yadda wasu ke cewa at-tahiyyatu lillahi ba, a at-tahiyyatu shine daidai, ba at-tahiyyatu ba, at-tahiyyatu ba at-tahiyyatu lillahi ba. At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihina, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Riwayar Imam al-Bukhari da Muslim. Taban akwai tahiyya tahiyya kala kala. Mallam ya kawo mana wani bangare ne a cikin tahiyya din, ba duka ya kawo su ba, wanda Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo sauran tahiyya tahiyya waɗanda suka inganta daga bakin ɗaiɗaikun sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya kawo su cikin littafin Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallama. Wanda yake da sha'awa zai iya komawa sai da ƙarawa. Sahabin wannan hadisin shine Abdullahi ibn Mas'ud, Allah ya ƙara masa yadda. Idan an ce at-tahiyyatu jam'i ne na at-tahiyya, at-tahiyya ana nufin gaisuwa, ana nufin salam, da at-tahiyyatu da as-salamu ma'anarsu ɗaya. Wasu malaman suna fassara at-tahiyyatu ko at-tahiyyatu da ma'anar al-baqa, mai al-baqa'u dawwama, da tabbata, ko kuma al-azama girma. Wasu kuma suka ce al-mulk. Kenan in ka faɗi wannan ka ce at-tahiyyatu, to kana nufin wato gaisuwa da tabbata da dawwama da girma da mulki lillahi, ya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala. Kaga wannan akwai girma Ubangiji kwarai da gaske. Shi yasa Muhibbu Tabari yake cewa kalmar at-tahiyya tana tarayya, ma'ana waɗannan ma'anoni da muka faɗa sun yi tarayya a ma'anan at-tahiyya. Kamar idan mutum idan ya zo sallah yana faɗin wannan, to yana nufin waɗannan ma'anoni ne ga baki ɗaya, kuma nau'i ne na girmama Ubangiji, anwa'un ne na at-ta'zim, kamar yadda Imam al-Khattabi da Imam al-Baghawi suka faɗa, Allah ya musu rahama. Kenan at-tahiyyatu lillahi, sai mu ce was-salawatu wat-tayyibat. Akwai riwayar at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillah, az-zakiyat, wanda yawanci ita ake aka saba, ita ma ta inganta, ta kuma tabbata. Az-zakiyat ana nufin tsarki da tsarkaka, ki tabbata ga Allah. Was-salawat, as-salawat ana nufin salloli biyar ɗinnan gaba ɗaya. Ka ce as-salawatu, kamar kana cewa ya Allah sallolin nan guda biyar duka dan kai ake kuma sun tabbata gare ka. Wasu kuma suka ce a'a, in an ce as-salawat kar a ce biyar, duk sallolin duniya da na farilla da na nafila gaba ɗaya shi ne ake nufi da as-salawat. To wasu ma suka ba da fassara ma mai faɗi ma tafi wannan, suka ce kawai a ce as-salawat ana nufin al-ibadat. Ko ba haka bane? Dukkan nau'in ibada ya Allah ya tabbata gare ka. Wat-tayyibat, at-tayyibat jam'i ne na at-tayyib. At-tayyib a larabci ana nufin ma taba min al-kalam, duk wani zance mai dadi ya Allah naka ne. Kamar haka kake faɗa idan ka zo sallah, duk zance mai kyau, duk zance mai dadi ya cancanta gare ka, kamalaka ce ya Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Kamar misalin addu'a, yabo, da dukkan wasu al'amalu saliha, ayyuka na kwarai din naka ne. Shine ma'ana at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu. wannan lillahi din yana tafiya akan kowane kamar kace at-tahiyatu lillahi was salawatu lillahi wat tayyibatu lillah shine abin da ake nufi sai aka cire lillahi lillahi din amma dai ma'anarsa din na Allah ne assalamu alayka ayyuhan nabi assalamu alayka amincin Allah ya tabbata gare ka ayyuhan nabi ya kai wannan annabi shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai wannan annabi bayan ka gama yabon Allah kuma sai ka tsallaku ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to ba amincin ka dai ba wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahmar ubangiji kyautatawar ubangiji jin kayin ubangiji tausasawar ubangiji wa barakatuhu da albarkatun ubangiji duk wata albarka da yake saukarwa ta tabbata gare ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa barakatuhu assalamu alaina to ka gama da annabi ka yabi Allah ka yabi manzon Allah to ka dawo kuma kanka kai da ƴan uwanka musulmi assalamu alaina amincin Allah ya tabbata gare mu mu din gaba ɗaya da muke sallah amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin da sauran bayin Allah na kwarai wa ala ibadillahi salihin da sauran bayin Allah na kwarai duk wani mutumin kirki amma sai aka ce as-salihin duk wani mutumin kirki mu ne masa addu'a Allah ubangiji ya sa shi karkashin amincin sa ina eh kaman ka ga da farko kai tawassuli kai yabi Allah kai wa manzon Allah salati yanzu kuma kana roko eh haka ne tunda daman ana so idan za ka yi addu'a ka dan yi wata shimfida ko yaya da za ka nuna yabo ga ubangiji da girmama ubangiji sannan kuma ka roki abin da kake so a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Hakimu Tirmizi Allah masa rahama yake cewa duk wanda yake so ya ribata da wannan addu'a ta cewa amincin Allah ya tabbata gare mu da sauran bayin Allah na kwarai salihai man arada an yahza bi hadha salam alladhi yaslamuhu al-khalqu fi salati duk wanda yake so ya ribata ya amfana da wannan wato aminci da bayin Allah suke rokawa bayin Allah na kwarai a cikin sallah falyakun abdan salihan to lalle yayi kokari ya zama bawa salihi dan duk mutumin da ba bawa salihi bane to baya cikin wannan addu'ar wannan kuma shine abinda malamai suka faɗa kuma hikimar da ya kamata mu fahimta shine kenan yanzu wannan zai nuna mana in wantaka ta musulunci ashe duk wani mutum musulmi idan yayi sallah kenan yana yi wa dan uwansa musulmi addu'a salihi a ko ina yake a duniya ni yanzu nan da muka yi sallar nan na maka addu'a kuma kai ma ka mun addu'a wancan ma yayi wa dan uwansa wancan ma yayi wa dan uwansa wannan yana nuna ukhuwa islamiyya yan uwantaka na musulunci dan ko yaushe kana yi wa dan uwanka addu'a kenan wannan falala ce ba karamar falala ba bayan wannan a takeice wannan shine ma'anar tahiyya a dunkule to akwai sabanin malamai dangane da ku dada komawa kan assalamu alayka ayyuhan nabi dinnan assalamu alayka ayyuhan nabi assalam dai ne daga cikin wato sunan nakin Allah tabaaraka wa ta'ala assalamu ba assalamu almu'minu almuhaiminu alazizu aljabbaru المتكبر سبحان الله عما يشركون kenan suna ne na Allah yake tattare da ma'anar aminci da samun natsuwa kenan ya zamanto Allah ya amintar da mutum daga dukkan aibu Allah ya amintar da mutum daga dukkan barna Allah ya amintar da mutum daga dukkan hasara Allah ya amintar da mutum daga dukkan bala'i to assalamu alayka aminci Allah ya tabbata gare ka wannan wasu malamai suna cewa wannan kaf din ita ce kaful khitab kafun din da a larabci in zaka mutum magana ga ka gashi sai ka ce ka talabtuka ko ba ka bane asnaitu alayka aradtuka wannan kaka din ga ka ga mutun ne kake amfani da ita so a lokacin da sahabbai suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna yi wannan assalamu alayka aminci Allah ya tabbata gare ka kamar gasu gashi sannan wanda suke rayuwa da shi a lokacin sa su ma komin nisan da suke dai suna yin wannan assalamu alayka kamar dai gasu gashi annabi din ne sallallahu alaihi wa sallama yasa an samu wata riwaya daga Abdullahi dan Mas'ud cewa yayin da manzon Allah ya bar duniya bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ake assalamu ala nabiyyi maimakon assalamu alayka ayyuhan nabiyyu kun gani assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh maimakon assalamu alayka ayyuhan nabiyyu me yasa aka ce assalamu ala nabiyyi aka canja tahiyar saboda yanzu annabin ai baya nan kuma mun faɗa wannan kafin din ana amfani ne da ita kaful khitab ce ta abokin zance wanda ga ka gashi kuna tare shine ake amfani da wannan lafazi na kaf din shi sa an samu Abdullahi dan Mas'ud ya ruwaito wannan kuma ana fadin haka din Hafiz Ibn Hajar ya fada yace zahirin wannan kari da aka samu a zamanin Abdullahi dan Mas'ud da yake bayani yana nuna ashe sahabbai suna da tahiyya biyu kenan mana ta yadda in annabi yana nan ga abin da suke fada da annabi ya bar duniya kuma ga ainihin wato abinda suke fada sai suke amfani bi lafzil ghaiba shine assalamu ala annabi assalamu ala annabi Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya masa rahama a cikin sifat salatu nabi yayi wannan bayani dalla dalla yace wannan kuma shine ra'ayin Abdullahi dan Mas'ud ko ba haka ba shine ra'ayin Abdullahi dan Mas'ud kuma haka yake fada shi ma Allah ya masa rahama yace muna cewa assalamu ala nabi Musa bai kamar yadda da in yana raye ana cewa assalamu alayka ayyuhan nabi kamar dai nan suna zaburarwa ne tunda yanzu annabi baya nan to kar a ce assalamu alayka ayyuhan nabi sai dai a ce assalamu ala nabi maimakon assalamu alayka ayyuhan nabi kuma abinda zai karfafa wannan zance shine nana Aisha ta koya mutane tahiya nana Aisha ta koya mutane tahiya kuma da tazo koya musu lokacin annabi baya nan sai ta koya musu assalamu ala nabi a maimakon assalamu alayka ayyuhan nabiyyu assalamu alayka ayyuha annabi tayyib to amma wannan matsalar jama'a ba su sahabban su kansu ba su ittifaki suka yi tarayya akan yadda da wannan canja lafazin ba wasu ne suke yi irinsu Aisha dinsu Abdullahi dan Mas'ud da sauransu su suke amma wasu kuma gaskiya ba sa canjawa sun tsaya dai akan yadda annabi din ya koya musu tahiyar yana raye haka suke yi da zai bar duniya kuma haka suke suka ce ai annabi bai ce mana in ya bar duniya mu canja mu maida ita assalamu ala annabi ba so za su yi maintaining yanda annabi ya koya musu sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wannan haka aka ruwaito daga Umar dan Khattab Allah kara masa yadda an ce Umar ya koya mutane tahiyya hatta akan munbari ranar juma'a eh hudu ba dan ya koya mutane tahiyya kada wasu sahabbai fa da tabi'ai yake wa hudu ba amma ya kawo tahiyya yayi bayanin ta karantar da ita to da yazo gurin nan bai ce assalamu ala annabi ba sai ce assalamu alayka ayyuhan nabi bi canja ba kaga wannan yake nuna ra'ayin Umar a rike wancan ra'ayi na farko kenan kuma duk sahabbai suna jin sa ba wanda ya masa gyara yace a tunda yanzu annabi baya nan karka ce assalamu alayka ce assalamu ala annabi kenan sahabbai kun ga sun goyi baya dangane da wannan abun na ainihin wato Umar kenan sun yi masa muwafaka sun yi tarayya da shi Allah ya kara masa yadda akwai wata riwaya ma da aka samu din ita kanta Aisha ta san da wannan wani lokacin ita ma ta kan faɗi haka din da Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar da Abi Musa al-Ash'ari dukan su gabaki daya to shine dai da yawa wasu daga cikin malamai suka ce to gaskiya na nuna tabe nafsul rasul zamu bi lafadin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallama alladhi allamahu sahaba wanda ya koya wa sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama kenan da yawa wasu malamai sunan jayar da ainihin wato yin amfani dai da wannan assalamu alayka din a maimakon assalamu alan nabi assalamu alayka ayuhan nabi shi za a fada ba assalamu alan nabi ba dan saboda waɗannan dalilai da muka fada Allah ya musu rahama wasu daga cikin malamai ma sun yi tawili suka yi bayani suka ce ma wannan kaf din ma ta assalamu alaikum ma ba bara ma a ce da ita wato kaful khitab din ba ba lalle ne ta zama kaful khitab ta magana ga kaga mutum ba kawai ana nufin sallama ne mujarradu salam ne kawai sallama ne kawai ake yi ko mutum yana nan ko baya nan kawai zaka iya cewa assalamu alayka ko a kusa yake ko a nesa yake assalamu alayka ko a raye yake ko bayan ya mutu zaka iya ce da shi assalamu alayka suka ce gashi nan an zo gaida annabi sallallahu alaihi wasallama an zo a kabarinsa za a mai sallama ba su ce ake assalamu alayka ayyuhan nabi ba shi yasa kuma ko a sirrance ma yanzu misalin idan ma a sirrance mutum yake ai tahiyar a sirrance ake ai mutum kaga baya ji wataƙila kuma wani ma wanda zai faɗi assalamu alaikum ba tare da annabi yake ba amma dai alaika alaika din yake faɗa ba a canja ba so wannan dai na faɗa ne don saboda harka ta ilimi yana da kyau idan an zo kowace matsala din a bawa kowane bangare haƙƙinsa ba mamaki in ka je karantawa nan gaba a wani littafin tahiya kaga an sa assalamu alan nabi to duk wanda ya rubuta wannan ya tafi akan wancan ra'ayin su Abdullahi dan Abbas da na Aisha wanda kuma ya rubuta assalamu alayka to yayi maintaining kenan abinda annabi ya koya din a har yaba duniya kuma dai dukkan su wafi kullin khair duk akwai alheri a cikin da duk sahabbai ne suka ainihin aikata Allah ya musu rahama